Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na madubin kabara, inda shirin yake tattaunawa da ƴan Afrika mazauna ƙasashen waje. Domin kuwa da yawa sukan zama ta bature suna samun curiosity, wato abinda za su zako su san wai shin waɗannan mutane ne suke a ƙasashen Turawa ko kuma ƙasashen Laraba ko ma ina suke a duniya. Wannan ce ta sa muka ce bari mu fara zakulo ire-iren su domin mu tattauna tare da su mu ji wace irin gudunmawa suke ba wa duniya kuma da gida da waje, sannan me isa suke zaune a ƙasashen waje kamar yadda nake yawan tambayar su. To ina tare da wani bawan Allah da ba baƙona ba ne, amma a wannan ɓangare na jin tsantsar tarihin shi wane ne, to wannan shi ne ya zama baƙo a yau. Saboda haka waƙa bakin mai ta Bahaushe ya ce tafi daɗi. Salamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, Haji Usman.
To da wa muke magana ga wanda bai taɓa ganin ka ba sai yau?
Sunana Professor Yusuf Alhassan.
Haka, barka da zuwa cikin madubin kabara Professor.
Barka ka dai.
Wane ne Yusuf Alhassan, wanda aka fi sani ko in ce muke cewa Farfesa?
Yusuf Alhassan an haife ni a birnin Kano, unguwar Yakasai, 1953, watan 10 Oktoba 31 ga wannan watan. Kuma na yi makarantar zan ce boko, ko na fara makarantar boko a na yi Kofar Kudu Primary School a nan cikin gidan sarkin Kano.
Cikin gidan sarki.
Nan gaba da ku kaɗan don kukuna
fara. Ni ma jar ƙasa na fara.
Oh, jar ƙasa. Ni kuma cikin gidan sarki, saboda mu da muke nan kwadake da inda na tashi aka haife ni, sincerely a nan famfan yari. So a nan aka haife ni, aka yi yagona da sauransu. So daga nan kamar yadda nace, na je Kofar Kudu Primary School daga 1960 zuwa 1966. Daga nan kuma alhamdulillah na tafi Rumfa College. Nan kuma na gama, bayan na gama Rumfa.
Kan Beauty Road kenan yanzu. Kan Beauty Road kenan yanzu ko?
Ita. To daga nan kuma Allah da ikonsa na tafi Kaduna Polytechnic College of Science and Technology.
Haka ce na makarantar mu.
Okay, ma nan kai, masha Allah. To amma ni na yi College of Science and Technology.
Tudun wada kenan.
So mu ne a second set na NCE Technical da aka buɗe a
alhamdulillah.
To bayan na gama, to a lokacin mu kuma aka fara NYSC da ake hada NCE da NHND. So wanda a lokacin NYSC mu ne na hudu ake cewa the fourth and the most comprehensive. Saboda da duk wanda ya gama digirin farko shi kadai yake, ko su kadai suke zuwa NYSC. To amma lokacin an hada mu ƴan NCE da muka gama da kuma masu HND, irin ƴan Sun Polytechnic din, kamar yadda ka sani da mai HND ma ya baya NYSC.
Eh, da bai.
Sai daga baya kawai bachelor's degree, master's, PhD shi kenan. To amma da kanmu ne aka fara, kuma aka ga yayi. So daga nan aka ci gaba. To na yi wannan bautar ƙasa kamar yadda nake faɗa, bayan na gama Kaduna Polytechnic a jihar Kwara a Ilorin. To amma da farko da an kai na uke ne King Abdulaziz Ota Memorial College, a nan na fara koyarwa. Daga baya aka dade ni cikin gari ko cikin birnin Ilori, gama secondary school Ilori, a nan na yi gama. Daga nan na dawo Kano na sami aikin koyarwa, aka kai ni Bagauda Vocational Center, wacce take nan Daka Tsalle. To daga nan kuma sai na tafi, na sami damar ƙarin karatu, na tafi McGill, the Harvard of Canada.
McGill
University.
Oh, McGill University.
McGill University. Canada? Canada. Montreal, Canada. To Allah da ikonsa, abin sha'awa a lokacin kafin in je McGill. Ni dai na san bayan na gama NCE lokacin ina koyarwa, to ina da buƙatar cewa zan ƙara karatu. Abinka da malam makaranta baka so ka tsaya a wannan abin da kace ka samu, wanda NCE a lokacin nake da shi. So da haka ne applying McGill. McGill suka bani, To ina gurin aiki wata rana aka turo daga nan Ministry of Education ta Kano cewa director a lokacin yana nema na kuma inji so da naji director a lokacin Alhaji Imam Wali Marigayi Allah ya gafarta masa wanda har yayi commissioner ilimi in Kano so ina zuwa na bayan na gaishe shi sai mi koma hannu yace congratulations nace masa thank you sir nene sai yace ka sami admission a McGill ka samu takarda nace a ban samu ba yace to saboda mu mun samu anan mun jira muga cewa ko zaka yi wani motsi baka zo ba shine sa muka tura ka sai yace mun da ni yace Kano jihar Kano tana da wani policy duk wanda ya samu McGill da Harvard yana da automatic scholarship a lokacin
Harvard da take nan US da kuma
da McGill da take Canada a lokacin policy din jihar Kano ne duk wani dan Kano da ya sami admission automatically zaka buy scholarship sai ce ka san wannan nace ranka ne ba sani ba sai ce to yanzu za mu baka automatic scholarship zaka je ka karanta wannan bachelor of education technology da kai apply an baka ce ga ka take da ya bani copy ce kana so ka gani nace inda ban samu tawa ba a lokacin so daga nan
an riga aika musu kenan
eh kwarai so interestingly ministerin ta samu admission ina amma ni ban samu ba sai da har aka tura kauye inda you know Bagada vocational center tana kauye wajen awa daya haka daga nan Kano cewa an zo saboda ministry ta jira ta ga cewa yaya so kaga su a lokacin har bin sawu suke
haka
to a takeice nan da nan na zauna you know ya rubuta cewa ya tura ni gurin secretary scholarship board lawan Alhaji lawan Allah daga nan a takeice akai mun komai da komai saboda haka na taho karatu mai yau na zo ne shekara biyu saboda suna mutunta darajar karatun Kaduna Polytechnic yawanci kasan degree a kasan nan da nan da Canada da US da Canada shekara hudu ne to amma saboda ni na NCE technical shekara biyu aka bani in shekara biyu na gama na gama straight na tafi gida na koma to na koma gida bayan na koma gida daga nan a takeice sai aka kai ni School of Technology Department of Mechanical Engineering nan na koyar da zanen engineer to kuma akwai NCE din da aka dauka akai a lokacin aka hada su kai attaching din su da Department of Mechanical Engineering saboda babu wani mai ilimin wannan bangaren so ni ne dan Kano na farko da nazo saboda haka duk da ina koyar da zane to kuma ina koya musu da yadda za su koyar aji so da ƙarshe dai sai aka yage wannan department din ta education technical ta zama mai cin gashin kanta aka mai da ni shugabanta na farko har yanzu kuma alhamdulillah tana nan tana
aiki
anan college school of technology so nan sai na tana cewa NCE technical da nayi ba certificate din Kaduna Polytechnic bane university Ahmadu Bello University Zaria certificate din ta ne dan shirya mana jarabawa you know kamar bangaren zanen engineer bangaren wanda yake aikin karfe that's metal working you know metal drawing engineering drawing did department of mechanical engineering su suke shirya wadannan jarabawa bangaren building construction woodworking department of engineering construction engineering su na ABU ta ABU su suke shirya mana so yace da naga wannan to ganin cewa ni ga yadda certificate dina yake amma kuma ga na Kano State Polytechnic inda yanzu ni ne shugaba kuma har ila yau babu zancen cewa wata university ta amince da wannan program din so laka sai naje na samu director a lokacin Dr. Tijani Ismaila so sai ne mara magana nace ranka dai kaji ni dai ga yadda nake ganin wannan abu sai yace me nake gani nace ya kamata wannan department din kamar yadda Kaduna Poly ta aka ta zama affiliated to ABU ya kamata the same wannan department mu ma mi na zama affiliated to ABU ko kuma Bayero ko kuma duk inda dai waɗannan programs namu na education za su kai mu a takaice ya yarda da ni da shi a lokacin director da deputy registrar Ahmed Nu Allah ya gafarta masa a yarasu a takaice muka yi takaiwa da kawowa wannan department ɗin ita ce ta farko a Kaduna Polytechnic da ta zama wato affiliated da university. So haka daga nan sai director ya koyinta cewa ashe duk waɗannan diploma ko certificate da ake da su da diplomomi na Kaduna na Kano wannan Institute for Higher Education then zu Kano State Polytechnic ashe wato kawai darajar su Kano ce tunda ba su da wata alaka ba wata university wacce take gaba da ita da za ta wato tabbatar da karatun wannan abun ya zama na yawa. So a takeice ba ma kawai Department of Education Technical ba sai zama na the whole abun nan programs din Kano State Polytechnic ne yanzu sun zama affiliated to departments din da suka kama ABU ne da sauransu. To kaji yadda akai to daga kuma dama alhamdulillah bayan na gama magiyau kafin na taho na apply na masters dina at federal government. So the like application din in fact na apply na zo na New York City and then US daga Canada.
Oh anan kai applying America kenan a baka ka nemi masters.
Eh a lokacin na zo consulate a New York City suna da forms din available a can Canada ban samu ba. So da aka sai na apply na zo nan US na New York City ne apply na cike na bayar kawai ne tafiya ta gida. Ina can kawai alhamdulillah sai ga nan ma ga sunana ya fito an bani masters. So saboda haka nan ma na tattara yan ko matsayina na dawo New York City na zo ne masters dina. To bayan ne masters dina alhamdulillah na gama abinda ake cewa GPA 4 out of 4 ko first class. So a takeice sai na sami university ci guda biyar manta ba wanda suka rubuto min cewa suna son in zo ni sun bani karatun PhD
in zo
a nan US tunda dama na yi abin nan inda na gama din a can City University of New York ne a can New York na gama and the 4 out of
4
so a takaice sai ne na shiga jirgin sama na je makarantu guda hudu kowanne na je na interview da su na ga me za su iya bani yes a research assistant position system ko makamancin wannan. So ita sai na kare da University of Missouri Columbia kamar yadda nake zaune a nan Missouri. So nan na je na yi karatun PhD ina a bangaren wannan aikin sana'a vocational industrial technology. Alhamdulillah na gama
vocational and industrial technology
yes. So alhamdulillah na gama lafiya bayan na gama nan da nan kuma sai ayyuka suka ballo. So daga nan tun daga nan na fara koyarwa a takeice a cikin Missouri da na koyar St. Louis na koyar a Columbia na koyar a Kansas City. So na ta kaiwa da ka finally dai na zo ne settling a nan Kansas City inda iyali na suke. So na yi shekara kamar zan ce 25 haka ina koyarwa daga elementary school dan gaskiya ina New York City na fara koyarwa elementary school din su a lokacin ina yin masters dina ina kuma koyarwa. To daga nan kuma na zo na koyar har a middle schools secondary schools college of engineering polytechnic da kuma university my last place of teaching ita ce University of Lawrence.
Okay.
University of Kansas a Lawrence campus. Daga nan kuma ina nan sai a lokacin gwamnatin kwankwaso ta kira ni ta bani mukamin rector na Kano State Polytechnic. Bayan na koma Kano na yi wannan shekaru biyu da nayi na dawo da kuma dawowa. So na zo na ci gaba da ayyukan koyarwa.
Wato da anan da zaka tafi Najeriya ka je kai wannan mukamin ajiye aikin kai ko ku resign da kuka ce akai bari ka je irin kamar su basu kallon ka je ka dawo.
Alhamdulillah lokacin da ina abin nan gaskiya resigning nayi daga lokacin ina teaching both a Kansas City Kansas Community College da kuma University of Kansas a Lawrence. So a takaice resigning nayi ya ajiyewa nayi. So na tafi Kano. To Kano bayan kuma na gama da Kano na kuma dawowa sai na kuma to dama ina da makaranta ta da nake yi nakan yi ina da private school guidance academy.
Okay,
anan Kansas City na buɗe tun 2005 har zuwa 2012 da zan tafi na dan rufe ta na ko na rage karfin ta na ba wani ko wasu wanda suke dan ranin din.
Me ake koyarwa wurin su manya ko yara?
Duka gaskiya daga middle schoolers ne zuwa and high school secondary schoolers lokacin muke koyarwa, kuma muna koyar musu da again ayyukan sana'a da ayyukan koyan yadda zaka yi aiki ya bin nan zaka yi yana gizo na nufin web design da sauransu da abubuwa irin su robotics da artificial intelligence duk waɗannan azuzuwan da nake koyarwa kenan yawanci kuma evening classes ne da kuma weekends.
Na ga kwanaki kamar akwai wani kyauta da naga an baka naga social media naga ni cewa kamar ƴan jihar da kake ne ko unguwar da kake ne sun karrama ka matsayin ka na tsohon malamin makarantar ko elementary ne, menene ya faru, za ka iya dan gaya mana?
To kafin wannan zan ce maka lokacin da ina koyarwa a public school lokacin da ina St. Louis 2003. Daga 2001 har 2005 ana auna mu kaman ilimin sana'a, you know, yadda muke koyarwa. To na sami kyauta ta outstanding technology teacher of the year shekaru biyar daga 2001 har 2005 na ƙasa gaba ɗaya a wannan ɓangaren ilimin sana'a. To within dama aka duk lokacin da aka wanda suka zama outstanding technology teachers a kowace shekara a cikinsu ne daga wannan jihohi 50 sai a sake kawowa ciki sai kuma a sake watsawa ɗaliban ƙasar, you know, su zaɓan wanne ne ya fi cancanta. To Allah da ikonsa a shekara ta 2003 that is 2003 anan kuma Allah ya sake fito da ni yanzu zama teacher of the year na ƙasa gaba ɗaya. The first dan baki musulmi dan Najeriya ne mai da sauransu. So abin sha'awa ne gaskiya a iyali na da makaranta ta district da nake koyarwa a St. Louis sun sami sun ga abin sha'awa dan US Air Force daga Texas aka turo su da uniform da komai da kyautoci barkatai. You know, na girmama, you know, malamin da ya fi kowa wato cancanta ko kuma ƙwazo ko abin sha'awa cewa gaskiya na fito daga ilimi kamar yadda nace maka a ƙofar kudu aka koya, you know, mun irin fa na je na polytechnic. To yau gashi na zo a ƙasa irin ta America cewa cikin zakarai na zama zakaran da ya fi kowane kiriki in ji malam Bahaushe.
Babban nasara ce.
To ai ba ma wai babban nasara kaɗai ba, abin sha'awar shi ne ilimin da muke kamar ake rainawa daga Afirka da shi ne wannan background ɗina da har na zo na zama abin da na zama a
nan ne tusha.
To ka kuma yadda Bahaushe yake cewa ko wata waƙa sai wawa sai makwaci ke raina mafari. So ka ga duk da muna ta hayaniya akan ilimin mu ya lalace, ni ina ɗaya daga cikin wanda ni ba zan iya cewa komai game da ilimin ba. Babu ilimi gaskiya, ni ba abin da bai mun ba. Mai da ni
Allah ne. A yanke taso din a gidan.
To. Ka gani so abin sha'awa ne inda za a koma baya a ga cewa wani irin yaya aka koyar da mu. Wace irin koyarwa aka yi mana da har da muka zo a nan ba mu koma baya ba. Amma ana har mun zo mun yi gwagwagwa da turawa da koma wani irin ƙabilu. A ce har kamar iri na mun zo mun tsallake mun zo mun zama wa zakakurai daga cikin wannan. So wannan wani abu ne na ɓangaren ilimi da nake ganin cewa ba wai kamar misalin jiha ta Kano ba da gaba ɗaya ƙasar. Wani abu ne da ya kamata mu sake kallonsa da wannan ilimin da idan rahama mu ga cewa a ina aka samu baya. Kuma na tabbatar kai hira da mutane. Ni kaɗai ba ne a ɓangaren ilimi da na zarce akwai ɓangarori da yawa, ɓangarorin kiwon lafiya, ɓangarorin kuna abin nan communication. Duk ba inda ba mai suna ba. Kuma in ka duba yanzu abin sha'awa kamar kwana uku da hudu da suka wuce. Akwai wani CEO na abin nan Career Technical Education. Wani colleague ne, friend ne, shi ma mun tare muka gama abin nan University of Missouri Columbia. Kuma advisor mu daya muna magana lokacin ina da appointment da commissioner ilimi ta nan jihar Missouri. Elementary and secondary education. abin sha'awa da ya fito da shi yake fada yake cewa Yusuf nace yes dai yace do you know cewa yanzu anan Amurka in Nigeria kun fi kowa ilimi babu wata you know kabila da tafi ku
immigrants wanda suke shigowa baki
no yace har mu nan yace ayyan ku ku duba yace yanzu kamar ayyanka yace ba wanda ba shi da degree yace na karshen danka shine yanzu wanda yake you know isham zai graduate wannan shekara yace yace kaga gidan ku gaba daya da kanka yace matarka tana aikin degree karshe yanda yake da degree yace sannan ayyanka ba wanda ba shi da bachelor's degree sannan the last one Muhammad da ya gama US Air Force yace ni graduating bana a watan August din nan
yace kware ko mana da wannan tarihin yanzu cewa
mun ko is one of the sample yanzu yace babu waɗanda ake sha'awa you know irin in Nigeria to kaga wannan again going back to background
na maga zahiri kaman sati uku da suka wuce makarantar da naje na koma kuma inda kace kaga HND muka yi sai nace to bari in yi maida ta bachelor degree saboda haka da naje aka kai takardu aka yi komai karba karshe dai cewa suka shekara dai zan yi su bani bachelor degree da wannan ta kwalayen da ake ganin su kaman tarkace ne daga Kaduna Poland
to kage ni
sai zan yi sannan kuma ana wani scholarship na kaman English language program da mutum zai shekara daya gama sai suka ce mun gwada nemi scholarship din wannan aka gwada ni sai suka ce to ai ni ba ma shekara daya zan yi wata uku ne semester daya
masha Allah kage ni
sannan kuma na rubuta essay sai gashi kawai makon da ya wuce sai kawai suka turo mun cewa sun bani 50% scholarship na wannan abu wanda kusan $6,000 ce
masha Allah
to kage ni sai tace sai nace mata nace wallahi ban zace zance ba sai take ce mun coordinator din sai take ce mun baka san in Nigeria kun fi kowa karatu a kasan nan ba kun fi kowa tunani
masha Allah
ba kwa zama
masha Allah kage ni
kuma tace ma take ga wata kalma da wani yiri nace ai wai tace ai America is an education based economy nace wow tace in kana son kai aiki mai kyau to yi karatu
gaskiya kage ni
in Nigeria kuna da wannan da wuya ku ne ma to gaskiya ko ni yanzu na ga wannan akai na
to kaga wannan again now bari mu sake komar da kai kuma wani abun sha'awa mu koma ga musulunci yayin da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara 40 me ya faru malaika Jibril da ya saki da kun hira me yake masa yake ka nemi ilimi
ikra
ta gani ka nemi ilimi kuma ilimin ba wai ce ake da shi ku na kowanne fanni
ko ilimi aka ce
to ka gani to kaga in ka duba abin nan a da musulman da suka ci gaba da duniya take hannun su me suka kowa ilimi da kuma fasaha ka gane to kaga yanzu duk ko abin nan koke-koken da ake a gida ba kaza to alhamdulillah yanzu dai babu kaman mu anan yanzu tauraron mai na haske anan Amerika
gaskiya ne
kuma kaga yanzu abin da
kake wannan abin yake tafi cewa mun ba wasu
sun ka gani sun nuna cewa yana da daraja har a yau abinda zaka yi shekara guda an baka wata uku
kafin mu je mu ji shawarar kamar yanda ya kamata abin lu al'amarin koda a takaice ne tunda wannan a kanka ne
na'am
akwai kalubale da yawa a rayuwa zaka ga cewa komai ke tafiya smooth
smoothly
sannan kafin wannan mu yi wannan ya magana iyali wani irin iyali ka fito wani irin goyen baya ka samu wurin iyaye saboda kaman yana da nasaba da yanda iyaye suka tallafi yaro shine babban nasarar sa a rayuwa mafi yawancin lokuta yaya iyayenka suke wane ne familyin ka a gida wato iyali sannan anan mata nawa ƴaƴa nawa za mu so na san me sauraro zai so ko ta kallo yaji wannan
gaskiya na farko barin koma daga iyaye zai maka abin sha'awa a lokacin ban fahimta ba gaskiya sai na zo kasan nan duk lokacin da naje lokacin tun daga elementary idan naje na dawo haifiyata Allah ya gafarta mata
amin
sai bayan na ci abinci sai ta zauna da ni sai ta ce me aka karanta muku yau me ka koya
yawa
sai ne mata bayani dalla to da littattafan da nake da su idan an bani abin da ake cewa homework you know zauna ne you know ba za ta bunna mutu ba sai na kammala wannan na kammala ta ce to yanzu duk wasan da zaka je kai an baka homework sauran ka gani to even a wannan lokacin gaskiya ni na samu kula daga mahaifana gaba daya duk abin da ake nema na makaranta na waye mahaifina ba abin da bai bayar ba kuma ya tallafa kuma zai tabbatar cewa ina zuwa makaranta ina da kayan da suka dace ina da menene da sauransu dan irin gaskiya har irin dan keken nan mai kafa uku da waya duk an sai wannan yaro ki encourage da sauran kodi shi ga yara suna bi na suna tura inda sauran su so har ila yau banda wannan kaga wannan abin da zan ce kaga mahaifiyata ta yi min daga bayan sai na zo nan sai na cewa it's a homework take mun take tabbatar cewa wannan aiki da aka bani na tsaya nayi kuma har ila yau abinda nayi nazo nayi bita kaga ban manta ba
baka manta ba
to da kaga in na koma makaranta gobe
kaga zan je ka kirki
yawa
sai dai a tura wani
to kaga ina ɗaya daga cikin zan ce kyakkyawan gaskiya training da na samu daga elementary har in nazo hutu lokacin da najerin fa in nazo you know zan zo da tafe na you know akwai lokacin da za a zaunar da ni a ce dan banda karatun addini za a ce da ni okay you know ga wannan bangare a sai na kan karanta wato littafi kamar a takeicen zan iya cewa minti 30 zuwa kamar awa daya within that kafin dan je yin wasan kwallon kafa ko guje-guje ne da sauransu so gaskiya na samu wannan tarbiyar daga gurin mahaifiyata in particular da take tabbatarwa cewa din nayi wannan ko da lokacin na dawo daga mun zo irin wannan hutun ba a bari na kawai guje-guje in ta tsalla-tsalla a lokacin da zan zo nan karatun Qur'ani kai lokacin da zan zo nan karatun boko ko da littafi ne za ta ce ka je ka siyo wani tafi ko kuma ga littafanka ka dauki wani abu ka karanta ka ringa bita ka gane so gaskiya wannan ya bani wani zan ce background ko foundation ko kuma wani mutunci
tushen kenan
ke har da na tafi karatu na ban taka burki ba tun daga elementary ne secondary ne junior college ai polytechnic sannan na tafi McGill sannan na zo nan ne masters a universities guda biyu State University of New York da kuma University of Missouri Columbia da na PhD to ba karamin gaskiya idan iyaye suka haɗa kai you know mazansu da matansu suka tabbatar da abin da ɗansu yake to babu abin da zai hana wannan yaron ya ci gaba ko kuma ya sami nasara akan abin da ya saka a gaba so wannan yana ɗaya daga cikin abin da zan ce maka wahaloli kamar yadda ka faɗa lokacin da ina rumfa yes mun teke karatu wani zo ma biciya mutum zai je ka je ka hau biciya kai wai kana gudun kar abokanka su zo su dan dame ka a cikin rumfa za mu je wani zaka ga wasu yan group sun je sun koma aji wasu kuma za su je su dan samu dan wani guri su zauna you know wannan kuwa karatu wannan kai faɗi bangaren
lokacin je kaka dawo ne
a lokacin mu ba ba ana yi saboda nazo da rumfa ai gurin abin nan ce boarding secondary school ce a lokacin ni dai har na gama tara biyar da na yi
daga baya ta zama
daga baya ne dai na ji an mai da ita gidan abin nan je ka dawo
to yanzu magana misali iyali da ka zo nan dama da aure ka taho nan ko kuwa yaya duk ne ka guda nawa kake da su a ina ka haife su
okay alhamdulillah lokacin da zan taho karatun masters ina ne ce maka na sami federal scholarship zan zo ne masters dama already ina shirin aure a lokacin bayan na dawo daga McGill na zo ina koyarwa a Nan School of Technology to a lokacin na fara neman matata ta yanzu so alhamdulillah aka taura mana aure a watan August 4 ga wata 1985 an taura mana aure da sati biyu na taho karatu na New York so bayan na yi abin nan na kusan abin nan ne semester daya to shine naje na taho da ita same year ko the following year zan ce na tunda August ake farawa sama kafin na karasa karatu na between sama zuwa December a lokacin ya rike wata amin hudun karasa karatu na ne je ko da ita 1986 a watan July daga nan muke tare mun haifi ƴaƴa hudu na farko mun sami Hassan da Hussein
tagwaye
okay sannan akwai mace Iman sannan akwai Muhammad to Hassan a halin yanzu shi ma yana abun nan Saudi Arabia yana Riyadh yana koyarwa a can a halin yanzu kamar yadda yake yana nan yana yin masters ɗinsa daga through Harvard University da yana koyarwa a can to sai Hussein shi kuma yana nan yana aiki da bannin KU Teaching Hospital
Shi medical line yake kenan.
Eh, medical line yake. To sai kuma kanwar ita kuma tana aiki a wani company da ke cha Sarna. Shi kana pharmaceutical company ne.
Pharmacy.
Yes. To dukkanin su ko wannan su yana da bachelor's degree a cikin su. So sai shi dan autan su Muhammad kinin da ya gama US Air Force yanzu zai graduate in banda abubuwan corona da next month May June zai graduate. Eh, to ya yi wannan aikin bautar ya gama yanzu kuma yana karatun lawyer shi ma.
Lawyer. To yanzu misali zaka ga muna da abubuwa da yawa a gida wanda idan muka zo nan sai kaga kaman sun dan canza yanayin yadda muke lura da yara a gida kaffa kaffa a nan zaka ga ake da yara kaman wani abin da wani sai ya ce dan boko sai ya ce ai over protection ana kare su da yawa amma kuma mu a gida sai mu ga mun sake su sakaka akwai wani abu da gane tsakanin irin wannan a matsayin na uba a nan da kuma kasance tarbiya a gida
gaskiya tarbiyar da kamar yadda ni na tashi ba haka na gani yanzu iyaye na yanzu ke ba kamar na ga ma da an na da daga makaranta bayan makarantar ma abin nan boko kafin ma in shiga mai kafin tafi rumfa elementary da kofar kudu na dawo bayan na ci abinci you know na ina gama cin abinci lokacin sallah azhar ne na riga na yin kuma al'asar ce wace ba sai mahaifiyata ta zaunar da ni na you know dan zaro abin da yake cikin jakata lokacin su babu pack bag amma dai akwai jakada da kan tafi da ita ne zuwon tafi na da sauran su dan rubutu da wanda nayi da ake koya mana rubutu sai na nuna mata wanda abin da nayi to kaga wannan waya nuna mun kamar yadda nace maka wato wani abu ne wanda yake iyaye ya kamata a ce duk wani dan ka ko yar ka ko yayanka wanda suke je makaranta suka dawo sai ya kamata ka bincike su ka ji cewa makarantar nan yau me akai you know me kuka karanta me kuka koya a takeice
ne shiga kanka kai kanka dan
yawa da sauran su to a halin yanzu kamar yadda na fahimta gaskiya ba a haka kaga yana daya daga cikin ci baya wurin kula da yaya kaga daya kenan na biyu kamar makarantar tsangayen nan da ake fada ana ganin cewa makaranta ce ba irin wadda ta dace ba ko nayi makaranta allo kai makaranta allo I'm sure a lokan ku na
kwarai kuwa ko lokan kamar da
ke cewa mu ba mu bara ba kuma mu ɗan wannan lokunan ɗan wannan mentality mu ne zamu je mu je wannan makaranta Allah mun gama mun san kanmu zamu fito mu zo mu tafi wasan kwallon kafa a nan filin kwalli ko wasan guje guje ko makamancin
amma ba boko da ake cewa ku yan boko ne
yawa agani to abin sha'awa banda ma wannan akwai wani abu da muke yi zaka ga cewa idan magariba ta yi bayan mun yi sallar magariba mun yi sallar isha to daga lokacin da magariba ta yi kafin sallar isha hatta cin abinci Haji Usman iya muke yi duk abin da aka dafa zan je in dauko da gidan mu in kawo abin da aka dafa in ku za ku yawa zaka ga mu wajen 7 ko 8 ko 10 kowa ya ci kawo kwanan abincinsa
ko muna bayan ma mun yi wannan ciyayya bare
to kaga wannan wani abu ne da yake ƙara danƙon
dangantaka a wata zumunci
yes na ɗan unguwa a yara mun san mu ci abinci tare ba wai a'a kawai ka dafa shinkafa na dafa taliya a'a ka ci takan ci tawa ba ko muna yara mun san cewa sharing wato wannan wani abu to kaga wannan ciyayya da muke tana ƙara mana dan ta ƙara mana dan kwan zumunci dan a yanzu ina maka duk waɗannan colleagues din nawa wanda muke wannan bayan mun yi nan an yi sallar isha an gama muka zo mu yi wasa irin turna ka gane akwai turna wasan yara you know
na je sallar
ne kan tsoro ana ta aure
na sallar ga na san dokin kara ka san in cikin kabar da dokin kara
yawa to kaga wannan har ila yau mu waɗannan da muka ci abinci da kuma wasu wanda ma su zo sun ci abinci da kuma ko waɗanda suka girme mu kaɗan da kuma wanda basu muka girme su kaɗan za ga an zo an haɗa ana wannan wasan turna ko burin-burin
ko burin-burin
burin-burin wasan yara ko waɗannan kan mu ne muke kuma kowa sai kuma lokaci na yi za ka mun rufe mun tashi an tafi gida.
Ake maka karfe kaza da gida ka bi magana
iya. Kenan ko ba wanda zai canza. Ba agogo ne da mu ba amma akwai wanda zai ce su wannan sarrafa ta yi me kuke anan. shikenan sai da safe sai da safe to kaga wannan wani abu ne wanda ba wai iyaye ba a'a iban ɗan unguwa ina kiwon yaran ka gane to wannan yanzu babu yanzu wata kila ma baka san makocin ka ba na hannun dama ko abu ba
taba dan wani shikenan sai ku ta rikici
to
sai ma dan wani fada
kaga wannan gurbin cewar wato al'adar mu ce ta kasar Hausa ni da na tashi da ita kai ka tashi da ita
sosai
to yana ɗaya daga cikin abin da ya jawo ina ganin muka shiga matsayin da yanzu kasar Hausa take ciki
sosai
kuma da zaka ga cewa hatta akwai ai majigi da ake yi
sosai
za a zo a fada za a yi majigi a kudu you know karfi za a
daga inji masu wanda ba su san majigi ba kamar nuna film asinima
to kaga ni to kaga wannan duk wani abu ne irin su film din baban larai da ake nuna mana a lokacin abubuwan film din Hausa da waye abin sha'awa
mamman su wane ne dan haƙiƙa ake ta tai
to sannan har ila yau wasan kwaikwayo a lokacin da ƴan bayara suka yi irin su Sheikh Umar din nan da aka zo ringa nuna lokuna lokuna
kallani ta kuka kura za ta gama da shi
ka gani to kaga a lokacin even university ta Bayero is aware of akwai yara matasa da ya kamata a sanar da su irin waɗannan abubuwa ana yi yanzu kaga wannan is part of public enlightenment even universities were part of rayuwar mu
haka
to ba sani ba yanzu zan ce maka gaskiya zan ce ma babu
babu
to yana ɗaya daga cikin zance abin da ya jawo muka shiga matsayin da muke ciki yanzu saboda kowa ya dawo nafsi nafsi babu zancen yan uwa babu zancen abokantaka babu zancen you know ai da wuya misali in ka tuna har bal da muke duk Alhamis da Juma'a ai ce muke ci yar gaba da mun zo yan ya kasance yan fanfan yan da yan kabara zamu yi ai yar gaba
yar gaba
kware kuma da gama da rigunan mu an sai mana kaga ba wai wani kasuwanci ne yake zuwa a junan mai zamu haɗa kai kowa ya kawo wani abu in ma kuɗin ba su isa ba wani anguwar da tijin zai cika ya siyo ya kawo mana mu saka jinsi mu abin sha'awa da kalolin da muke so
wani ya kawo ruwa ita ja
to ka gani wani ma kunin zaki irin na da irin nan you know irin an yi hafta
hafta biye da yake
cewa hafta
hafta
to kaga babu waɗannan yanzu abubuwan duk sun tafi
babu
to kaga wannan gurbancewar fa al'adar mu ce fa muka batta
ta shafe
wai bature ne yazo yace kai kuwa tsarba gashi ni take din mun tashi a cikin ta amma yanzu ba a yi
to amma yanzu misali professor
na'am
irin wannan wahalhalin na wasu za su ce maka yanzu kai kana nan kasar ga ka kana ɗaya daga cikin waɗanda za a yi lissafin su a bangaren harkar ilimi wani zai ce to waya akai shi bai je ya taimaki gida ba musamman na san ka je kai aiki da konkurso a poli din nan da aka baka recto amma kuma mu yanda muka sabo wai shine farfesa ya faje zai buga musu turanci da gaskiya su kuma gani suke yi kawai farfesa zo musu da kakale zaka yi kage abin ne akwai abin da ya faru ne
eh kware da gaskiya na farko kafin zancen abin da ya faru zaka ga cewa lokacin da naje ina recto gaskiya abu ɗaya na kalla bayan na yi fahimci cewa abubuwan da suke cikin wannan makaranta wanda zan iya gyarawa na ɓangaren ilimi shine gaskiya kamar graduation yara sai ka ga mutum yana OND ya kai shekara shida wani shekara takwas abin da ya kamata a ce non ordinary diploma ya yi shekara hudu maximum HND ma shekara hudu sai ga wani ya yi shida takwas da sauransu kuma irin wannan courses da ya fadi waye sai ai ta turawa ai ta tura gaba har yazo in yazo final year din bai ci ba ai ta abubuwa
kamar kariyo ba kenan
yawa to ɗaya daga cikin abubuwan da na duba sai na ga cewa menene illar wannan abu so na farko akwai gaskiya lack of kyakkyawan koyarwa daga malam dan gaskiya sai da na bi kan malamai zama na kowane lokaci ina rangadi idan naje ajin ka baka nan na farko zan baka zan magargadi zan ci a gaya maka nazo kara kuma zan tambayi yan aji kike subject din da kake so in dauka sai in ga inda ka tsaya Allah da ikon sai in koyar so kaga zaka ga cewa rector yazo ya koyar da ajin ka tabbatar cewa ma baka nan din kenan it was not my class it's your class to so sannan har ila in har na kai wani matsayi na uku to ba shakka zan koma baka a rubuce dan akwai lokacin da har dai sai nace to in dai kai na uku to in kai na hudu nan kuma sai kuma fara yanke albashi daga lokacin da mutane suka ga cewa albashin ka na wannan awoyin da kai ino babu ya fara abun nan to malamai suka shiga taitayin su to kaga na farko na dan gyarawa malamai kuma
kenan
to sannan na biyu har ila ga kamar nace maka na introducing abin da muke anan summer school
Mm.
Summer school da
lokacin hutun nan
oh masha Allah ta taimaki yara wanda gaskiya ya kamata a ce sun graduation shekara da shekaru busi ba wannan summer schools ko classes da suka yi ya taimake su sun ci karatun su sun tsallaka sun graduating sun tafi to yana ɗaya daga cikin zan ce ci gaba da zan ce na kawo to sauran gaskiya kuma wannan to me is an American culture mu summer school ana can kuma a saba ba
ba ita a saba ba
eh amma kuma alhamdulillah an yi na'am da ita to a abu ka san irin wannan saboda haka duk lokacin da ka zo kai irin
wannan
abubuwa sai ka ga mutane saboda haka sai ga kowa yana hakonka kuma maimakon kyautata maka
to ka samu school kai kuma professor ai zaka hana sai da hand out
gore da na ma hana din ta kace so yana ɗaya daga ciki kuma na zaga na ganka you know kana amfani da hand out irin na shekara 20 dan akwai wanda je na gani you know wani yana da hand out na shekara 27 wata shekara 28
an riga ta zama outdated an wuce ta
takaddan mata riddige in ga maka tawassul da na gani okay sannan akwai wanda ya ga mun you know shi ma shekara sa 26 wanda biyar bai ta ofa ta kofa ta kashi ba abin da ake cewa wato workshop seminars
yeah
to duk wadannan na shekara fata yes ka gane so alhamdulillah titfan ta ringa taimaka mana da irin wadannan akwai wanda aka taimaka hannu je ma Malaysia misali University of Butera na your affiliation na zo nan nan ma kin da wasu universities saboda kusantanmu ya zamana an daga su darajarsu ka san shi affiliation abin da yake wa makaranta daukaka wannan darajar makaratun yake so akwai universities da kuma colleges of technologies a North Carolina da na Missouri na sunan ne signing MOUs you know wanda yake area kuma misali zan ga ya maka University of Central Missouri anan har a yau ko a shekarun jiya ne magana da China department din wanda yake college ta you know we did the same university I was a year ahead of him yanzu shine chairman na department din na faculty of education University of Central Missouri Professor Bart Washer so har a yanzu babu anan Midwest babu makarantar da tafi ta wato iya koyan gyaran kwamfutoci yes
to
ina ɗaya daga cikin abin da na fara tattauna da shi kuma zan ci gaba da tattauna da shi ina son in kawo yaran Kano su zo su koyi aikin computer a wannan University of Central Missouri na san dai ko da muna da shi a kamar irin dan Aliko Dangote Skill Acquisition Center in the computer engineering amma ina fata zan kawo nawa
kamar irin yaran secondary ko kuma suka gama jami'a
both duka in kuma ka yanzu kamar ka je ka karanto ka gama karatun ka let's say kona turanci history political science you know how come in secondary
one
yawa wanda zaka zo ka ci abinci you know zan kawo ku nan ku zo ku yi wannan whatever yanzu zan yi negotiating kafin na koma ku da ke ga maka current aiki na wani yanzu da nake tunda na kuma
ai dama an ce maka na ce an ce an baka mukami a karkashin mulkin Ganduje
eh alhamdulillah wallahi firma gauna Dr. Abdullahi Umar Ganduje shekara kamar bi da suka wuce wata ran da yazo United Nations ya kira ni ka gaisa muka tattauna yace da ni yana neman services dina a gida a takei mun koma to da na koma yayin goma ta arziki yayin tukici da special advisor na vocational education development
a halin yanzu ne wannan ilimin muka na
sana'a ki na
sana'o'in hannu da tarbiyyantar
yara
bisa yanda za su dogara da kai
kware da gaske wannan ofishi na yana nan a wannan Aliko Dangote Skill Acquisition Center kuma wato zan ce bari in zama abin da Bature yake cewa very conservative kan ne kururuwa da yawa gaskiya babu skill acquisition center wacce take a duk na hiyoyin zan ce a jihohin arewa guda 19 kan mata
kwarai na gaurin
to guri ne wanda yake yana da bangaren karatu har guda 19 da kan wannan computer engineer wanda shine kamar nake cewa yanzu zan yi magana da professor Bart wacce na gyaran computer har zuwa wajen bangaren dafa abinci so kwarai
so yanzu misali kamar yanzu matashi yana sauraron mu yaje kai magana wannan center ta ƴan Kano ce koko ta duka ƴan arewa ce
ai zan ce duka ta ƴan arewa ce gaskiya mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ne ya gina wannan makaranta ko guri ko mai saka sunan Ali Kwadangwati ga mutane sun dauka cewa Ali Kwadangwati ne
Kwadangwati ya gina ta yi
in ka duba kaga zaka ji an ce Kano State Government sannan a ce Ali Kwadangwati Skill Acquisition Center
to me yasa aka sa mata sunan Dangwati
saboda idar dan Kano ne ya taimakawa Kano yana taimakawa Kano gwamna ya ga cewa darajar tashi gwamna you know amma tunanin gwamna ne wannan
ya
ga ne ba wajen billion nairori a kai to kuma bantar numfashin ka yanzu an riga an ma buga a cewa ana neman dalibai wanda suke za su shiga waɗannan gurare dan kafin na taho dan gaskiya muna magana da chairman din a lokacin an buga akwai ana ne wato kamar mutane kamar 500 ake nema a saka you know amma ko a dauka wannan makarantar amma a lokacin da na taho akwai 21,754 a lokacin wannan jihohin Najeriya gaba daya babu wanda ke applying ba Kano municipal ita kadai a lokacin da na duba
ka amma arewa bake nan kawai
eh Kano municipal kadai local government ka san
muna da
44 na'am
local government dina kenan ni ma
ita kadai a lokacin da kafin na taho a mutane 1,654 ne suka yi applying to kaga ko Kano kadai za a ba wannan gurin ya musu kadan
to me kuke ya kai kuna son ku dan inganta abu
madalla kamar yadda dama makarantar za ta ci sunanta ko eno shine skill acquisition center guri ne wanda kamar yadda ka faɗa ka je ka yi diploma ka kai NC inter kai bachelor's degree a you know turanci ko tarihi ko wane ne ka zo ba aiki ne so da ka za mu ce ka zo mu koya maka aikin sana'a
sana'a
aikin sana'an nan wanda za ka ci abinci kuma dama alhamdulillah that is yanzu da area da shi mai girma gwamna ya bani na zama ma abin nan mai ba shawara na bangaren wannan aikin sana'a kaga a nan they call it career technical education so what it down the road we may change it to mechanical skill acquisition you know my maybe she you know skill career you know career technical education you know center ko makamancin wannan dan duk wani abin da ya shafi aikin sana'a sai kake magana CTE career technical education kaga nan that's the terminology that America suke amfani
haka
so skill acquisition right now kamar ne ce ma ina tabbatar maka duk arewa babu santa irin wannan ko ne ta kano ita gina wannan da kudin ta
to kar ku manta da mu menene da mu akwai videography akwai audio akwai photography all this media stuff ina fata muna da wannan bangaren da zamu yi ta koya ko kuturu a koya
in ma babu aji Usman za mu jawo su mu saka su
to
ta ne bangare ne wanda yake za in ka ji abin sha'awa watakila da ka duba Facebook kwanakin ba za ka ga you know inda na yi ringa inda din na ji waɗannan
da na gani
to duk wannan talla ne da ma na fara yi saboda mutane su fahimta cewa akwai gurin kuma kanawa
ka ga harkar video din nan da harkar hoto da harkar sound da wane ne abu ne da yawa musamman a cikin Kano akwai harkar sana'ar da ya shafi misali kaman fina-finai, akwai harkar jarida, akwai ƴan jarida da yawa da zaka zo ka ce musu ya za a yi bidiyo ba su sani ba, ya za a yi kirkiri tallar bidiyo ba su sani ba, ya za a yi kirkiri tallar rediyo ba su sani ba. To kaga wannan dama ce da nake ba ka kai kuma shawara ku yi kokarin sa su a ciki.
To albishi
aka saka aka koyar da su irin wannan ya zama su ma sana'a ce ne zaman kanta, kuma ƴan jaridan mu za su inganta su gane cewa ba wai wai ake amfani da shi a aikin jarida ba.
To albishirinka
goro
kana tambaya ina baka kana son mun wato abin sha'awa shine a gaskiya kamar yadda ake fada kowa yanzu duk ni da kai yanzu kana zuwa Kano zaka ce ba shakka ai gauna Ganduje ya aiki a jihar Kano kuma gaskiya ina
gaskiya ni kokari na gani sosai.
To to banda wannan ina tabbatar maka ni zan ce in banda in koma back to tarihin lokacin Audu Bako da aka ringa mutane karatu
karatu
ai ina jin by the time da mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai gama aikin sa babu gwamnan da zai fishi wato ci gaba wajen bangaren ilimi. Me nake nufi ana a halin yanzu ni na je na gani ba wani bane akwai ICT park ka gane International and Communication Technology Center ta Kano da ake ginawa ina nan a cikin Audu Bako abin nan yes na tabbatar maka yanzu ginin zai kai kashi 75 zuwa 80 an kusan gama shi. Wannan bangaren naku da kake fada da waye da waye ina ɗaya daga cikin wanda gwamnatin Kano za ta ƙara bunƙasa shi
masha Allah.
Kuma waye yake wannan aikin ya girma gwamna da taimakon kuma gwamnatin tarayya da aka haɗa kai
kuma abin da ake ta buƙatar kenan saboda gani ayyuka su samu
duk arewa a halin yanzu ga cewa I mean tana ɗaya daga cikin wannan abu mun ta da wannan skill acquisition center ma da yanzu tukuna za a fara bude ta wanda duk arewa babu irinta. Mun yanzu Kano kana da can ICT park
a gaba da
ka gane to kaga another wani bangaren karatu ne
ya bude
a ila yau wanda yake mai kanawa da ƴan Najeriya kuma ni ina ganin in Allah ya yarda zamu expand ta har madun dan Africa da yake sha'awa yazo zamu koyar da shi mu a Kano.
To yanzu abin da yake
ina daga cikin wato gudunmuwa da na koma nake ba
waje ai wai yanzu to na yanzu kai dai a takaice kana ga ya mana cewa kai ka ba da taka gudunmuwa baka guje baka guje
ai ban gama ba tukuna tunda yanzu ina nan ina yi sai na kuma irin waɗannan bangarorin ilimi na bangaren sana'a hannu ka gane sun dawwama bai zamana a ce ni so nake in ga cewa kamar wato kamar yanzu wannan bangaren yanzu da nake kwadayi so nake yanzu in kokari in kawo kanawa kamar mutum 100 in zai yiwu in kawo su University of Central Missouri Warrensburg su goge su koyi wannan aikin gyaran computer computer engineers computer computer technician computer technologist duk wannan levels ka gane a ce zamanin mu duk mun yi taking over a Nigeria ko kuma mutum yaran mu ne ko kanawa ne suke da ilimin wannan suke they are all over wallahi kawai jihar Kano
ina da kasar Africa ce ma gaba ɗayan haka ya
kuma ga cewa wannan ta samu banda wannan ka gane har ila yau I am in touch also da some of my colleagues da na aiki da su akwai Dr. Chikas da kuma Dr. Castillo daga California State University nan ma ina kokarin ne zan nemi affiliation
wannan haɗakar haɗin
gwiwa yau nan kamar shi Dr. Castillo shi ma he's a hands on duk wani abubuwan da ka sani na CTE he's a mechanical engineer by profession so duk irin waɗannan abubuwa na bangaren makanikanci da na mota ne da na keke ne da na babur ne kai da har na jirgin sama irrespective bai nuna Nigeria ba da airlines amma akwai private airlines
akwai private
to nan ma Allah ya da nan daga nan zuwa ƙarshen shekara nan ma za mu samu wannan haɗin gwiwar da za mu turo kanawa su zo su koyi irin waɗannan fanni mai girma gwamnan Kano a shirye yake duke waɗannan abubuwa saboda haka zancen wani ilimi da har wani zai zo ya masa burga aiki ko da waye waye tarihi na baya yanzu ne magana kuma wannan abin yanzu ne zai faru kuma ya bani ya sa na zama in charge of waɗannan abubuwa
yawa to yanzu misali kaga da gaske mun ji gudunmawa gaskiya wannan gudunmawa ce sosai kuma ba kaman ta gida ba ka riga ka an samu tambaya ta me yasa kuke barin Afirka to yanzu mun ga kai amfani abin da yasa ka ba Afirka ka
gidan koma na koma
amma yanzu misali a ƙarshe ni abin da nake so mu gane ko mu dauka magana ka shine
na'am
duk wannan abubuwa faɗi tashin nan da ilimin nan da komai da komai
na'am
menene babban abin da kake ganin cewa shine abin daukar matasa a takeice
menene abin
daukar matasa abin da matasa za su dauka duk daga maganganun da naka a takeice ko a dunkule
gaskiya abu guda ɗaya ne ilimi kuma ilimin na komai har ila yau in kowane ilimi kake koya ka hada da ilimin sana'a saboda a yau idan matasan mu suka kalla kuma lokacin da na fita daga makaranta ka fita daga makaranta akwai ayyuka gwamnati tana ba da ayyuka gwamnati ta ba mu aiki ta ba ka aiki ta ba duk colleagues namu da na bayan mu da na gaban mu yanzu babu wannan saboda haka sai mu koma ta abinda President Kennedy yake cewa ask not what your country can do for you you know ask what you can do for your country saboda haka
ina ka tambaye me kasar ta ta baka ka tafi yawa yanzu me zan wa kasa ta
me zan wa kasa ta abinda nake so in ga yawa kana wa kenan me zaka iya wa ko me zaki iya wa jihar ki ba kullun ka ce a ai baka kullun kai kenan complain me zaka iya yi kai me zaka iya kyautata wa jihar ka abinda ya maimi ni kenan kana ina kiran ce alhamdulillah na yi retire dama na koyi ba abinda ban yi na yi reaching teacher of the year me nake nema ana
to sai babu
daga you know kofar good na fito na zo na zama you know zakara so da kai whatever it is I have proved it
yes.
so that yanzu bari in koma gida in je in ci gaba da kyautatawa yan uwana abokaina ƴaƴana jikokina da sauransu
sosai
so kuma dan yi kira da babban murya ba ma matasa ba iri na wanda duk muke nan gaskiya ya kamata mu sake kallon abin da idan rahama idan mutun ya bada contribution ɗinsa daidai to gida fa tana nan kuma tana nan tana jira kuma duk wanda yake da wani ilimi ba wanda ba zai iya zuwa ya taimaka ba kaman mu a jihar Kano jiha ce wata ci gaba yanzu kamar one of the last project yanzu da gwamnati yanzu yaje in ka duba ba kaman ta ba kamar sai kudi shida da yaje gurin shugaban kasa a na wannan hanyar wata jiha ce take irin wannan 8.9 billion kaji wani katana wani abu da ake cewa wani aiki wani kaya sai amma wani aiki kafin nan
Yeah.
Ba wai yes mutumin Kano yes wata jiha ce take irin wannan arewa misali ba ma sai ka tafi sauran Najeriya ba sauran jihohi ba a arewa mun ci gaba kuma saboda haka ina kiran ƴan uwana Kanawa da sauran ƴan jihohi mu koma gida mu je mu ƙara duk wannan koke-koke da muke ba malamai na kaza ba malamai mu je mu ba da gudunmuwan mu
ƙarfinmu da
gwamnatin Kano ni dai yadda mai girma gona ya karbe ni ba wani gona da ya taba karba ta da mutunci da daraja da komai duk abin da nake so amma kuma a nema
da ba kaga
kawai ina nan na aiki dige gurgudu
kuma mun ka bar nan abin da yasa na kan fada mutane na fara shi shine yanzu kamar yanzu yanda kai wannan maganganun ba magana ce ta wasu zai ce ko siyasa ba magana ce ta
siyasa
ba magana ce ta gaskiya cewa na kirkiro da madubin ka bara saboda in dinga zakulo irin ku ina hira da ku gwamnoni da kwamishinoni da ministoci da shugaban kasa a kasashen mu na Afirka su dinga ganin irin ku suna jawo ku suna cewa ga dama mun ba ku zo ku a gida yake ni dalilin da yasa ni tunanin madubin ka bara kenan
to gaskiya mai girma gwamnan Kano nagode Allah ya saka da alheri ya bani wannan dama kuma ina nan na aiki da shi sau da kafa duk abinda na san zai taimaki Kano akan bangaren ilimi ina nan ina ba shawara kuma da na je na kai zai ce prof insha Allah za a yi ko kuma a je a yi kaza bai taɓa cewa da ni a'a ba
insha Allah
duk abin da na je nake gaya masa kuma zai gani cewa abu ne wanda zai ba wai shi zai taimaka ba a'a ƴan Kanawa da yake mulkin su zai taimaka shi yanzu lokacin sa ya kusan tafiya amma wallahi duk abin da zai ni dai tunda na je yau kusan shekara ta guda tun daga July na tafiya abin da naje na nema ba abin da gona bai mun ba a bangaren ilimi kuma kamar yadda na gaya maka abubuwa suna nan suna dumbarowa bangaren ilimi ba ma irin wannan ilimin sana'a kaga daga ran da aka gama wannan ICT park Kanawa za su ga cewa tun daga lokacin Audu Bako zuwa yanzu babu wannan
tsari
babu irin wannan so wannan wani legacy ne kadai da mai girma gonan Kano da kuma Abdullahi Ganduje ya kafa kuma wanda za ta taimaki mutane shekara da shekaru aro aro in ba wannan yazo ya lalata ta ya kashe ta ba haka ICT park is not a joke ba mu da ita a arewa yanzu ba mu da in ma akwai ba wacce za ta kai ta Kano ba akwai na su ne Abuja a za a yi ta kwanan nan already minister yana na amfara to amma ta Kano mun Allah ya gasa inda muke cewa ba gari Kano ba gari wadajin Allah ko Afrika zamu tabbatar cewa babu irin ICT park irin ta Kano duk wani mai wani bangare irin ku na dai you know information ne communication ne technology ne tunda dama that is area kaga information and communication technology kazo okay zo you know zamuna nan in Allah ya daga nan before kafin karshen shekara wannan karshen shekaran nan wannan park za ta fara aiki in ka zo Kano zan ziyarce ka zan kai ka kazo kai ka gani da idon ka
da kai na zo zo dauka
eh na ba ta na tabbatar maka
eh to
zan kai acquisition center inda office na yake nan ma ka je ka gano wa idon ka abinda gwamnatin Kano ta shirya wa Kanawa da sauran yan Najeriya
masha Allah to hakika mun tafi darasa da yawa na tabbatar da wanda ya kalli wannan tsawon awa da idan na ce mana minti 30 to amma kaga yanda take nan to haka zan saka ta a YouTube mutun ya je ya kalla ko ya je website ina na usmankabara.com ya kalla saboda ina son a tsinci abubuwa da yawa da kai magana a ciki yanda tarihin ka ya taso yanda ka ci nasarar tahowa nan yanda ka zama wani abu anan yanda ka koma kuma gida kake morar gida din kuma gida take morar ka to alhamdulillah mun gode sosai Professor Yusuf Alhassan da fatan Allah ya taimake ka da aikin da ka sa a gaba kuma ya baka
da niyyar
cewa kai cewa bari ka je kai jihadi a gida ka koma ka karar da gida kai kanka karkashin duk wanda zai baka koyon baya nagode
nagode.